Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gare lafiya na gumma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wuri na
lafiya lawyer mutan gida ya New York
wallahi New York alhamdulillah don lafiya kalau muke
ya kuma ka ji da dumi ya aka ji da wannan lokaci
wani yake sanyi ya dan sassauta kwada biyu amma yau gaskiya ya ci za sosai
to Allah ya ci gaba da yi mana kariya
amin summa amin amin summa amin
to baba yau ka ce kana kuku a Ghana
gaskiya ina jin ta'aziyya muke da su a Ghana to amma muna da kukuwa da za a yi ko kuma an yi wani a Najeriya kuma za a yi wani a yau idan Allah ya yarda
to ina muka tashi
to bari mu fara da wannan gaisuwar ta murna zuwa ga Alhaji Aliyu Haruna Jani dan Latun Mani na murnar auren yarsa Asma'u Aliyu Haruna Jani da angunta Husaini Ibrahim Kofar Kalgo wanda za a daura an jima kadan a gidansa da kimani da karfe 2:30 na rana Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a dayyaba to sai kuma sakon taya murna zuwa ga kwamishinan wato karamin hukuma da raya unguwanni da harkokin sarauta na jihar Kano wato Honorable Murtala Suleiman Garo anti da ki alheri da kin ji garo din kin san inda wannan
ai na san me garo
wato hamna ko murtala garo na daurin auren yarsa wato Sa'adiya Salisu Kabiru Kabo da angonta Awwal Murtala Imam Kabo wanda an riga an daura a jiya Juma'a a karaman hukumar Kabo wato a cikin iyayen amarya dai akwai mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam da kuma Alhaji Musa Garu a kasuwar Kawo Kaduna to Allah ba da zaman lafiya da zuri'a daya ba
a Kabo nan fa ne maka ne primary a Kabo jihar Kano
kai 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 kai
eh
halin kike garin ku ne nan ma
ai nan garin mu ne lokacin makarantar tana karkashin mission
ah okay
makarantar yan mata kafin gwamnati ta karba daga hannun mission yanzu ta koma karkai hannun gwamnatin jihar Kano
ai zamu je Kabo
din amma na ina tsammanin har yau dai makarantar yan mata ce in lokacin baba lokacin da muka yi makarantar nan su daya a sati mota ke zuwa
kai 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 ke ce zamanin ka kana buduruwa ke da
ai ana ba magana lokacin
kai
rana kasuwa kawai mota ke zuwa
da kasuwa
ka ajiye mu zamu taka da'ira mai tafiya mu je mu jira ai mu ma mun
sai
sha ruwa baba
eh ba ne fi Allah amfada
eh
Allah amfada
ina so wata ran na so inje kafin nan gaya take ne
Kabo ai ya hata Allah sarki
in za kai mu bakaranta sai dai tafiyayya in ba haka sai ran kasuwa za ku je
wai 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 wai
saboda haka ranan da za ranan da ake hutu ma ana bari ne sai ran kasuwa saboda yara su iya barin makaranta
na ai yanzu
lokacin mota ma wake kirga masu mota gaba ba
gaskiya sai wani da wani
sai wani da wani to Allah ya bada zaman lafiya ni ma zan mika gaisuwar fata alheri da taya murna ta abare huce ga iyalan Dr. Sini TC Kwabe Allah ya sa haka ne inda a ce kaga Hausani da sai a ce Sani amma ba Sani bane Sini TC Kwabe da na marigayi Shu'aibu Ekele waɗanda za a ɗora auren ƴaƴansu Vivian TC Kwabe da Ame Shu'aibu Ekele za a ɗora auren ne a majami'ar Dominion Chapel International da ke unguwar Kubuwa a ƙaramar hukumar Buhari ta birnin tarayya Abuja a yau ɗin nan da ƙarfe 10 na safe to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare Allah ya sa kuma an yi adaki
amin summa amin sai kuma ta'aziyya wanda zamu mika zuwa ga al'ummar garin Kufreduwa a jihar gabashin Ghana kenan na rasuwan sarkin zangon Kufreduwa Alhaji Ali Haruna Kurmi na hudu wanda ya rasu a makon da ya gabata a kanan muna taya sabon sarki murna wato dan marigayin kenan Alhaji Ashiru Ali Kurmi wanda aka fi sani da Prince to Allah ya ji kan sarki marigayi kada ya taya sabon sarki riko to sai kuma sarkin Kado na Accra Alhaji Ibrahim Tanko Ali wanda kawunsa ne marigayi sarkin wato Kufreduwa din kenan yace yana mika ta'aziyya ga iyalai baki daya musamman ma iyalan gidan wato na gidan sarkin Gulbi na iyaka a jihar Kebbi tarayyar Najeriya kenan wanda ɗan uwan shi sarki marigayi na Kufredo din ne, ya ce yana kuma mika ta'aziyya ga rasuwan sarkin gulbi na iyakan, wato Alhaji Muhammad Tubashin sarkin na Kufredo kenan. Ya ce yana mika ta'aziyya ta musamman zuwa ga sarkin musulmi mai martaba Sultan Sa'ad Abubakar da Dr. Abdullah malami a jami'ar Dan Fodiyo a Sokoto, da wansa Alhaji Tahiru marafan gulbi na iyaka, da Alhaji Alhassan Haruna Isa Kurmi wanda ya taba aiki a Naitan amma yanzu yake zaune a wato garin Zariya kenan. Allah ya jika magabatan baki daya ya kyautata mu kuma namu zuwa.
To amin suma amin. Baba ka san wannan gaisuwa daga mai masaukin baki ne silimin mini Barma, ka san shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto
da ni. Ya yana ran gadi a can.
Yana ya je aiki a Niger, to yau can muka nufa ba.
A lallai.
Kuma ba ku mai zuwa idan Allah ya yarda wani daga cikin waɗanda suka halarci taron da aka gudanar jiya yana cewa su ma suna da waƙoƙi, suna so su ji waƙoƙinsu. To in Allah ya yarda za mu ne hira da shi. Kuma mu mika gaisuwa a bari ya huce, mu faro daga masarauta shugabannin al'umma, za mu mika gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Sultan na da Magaran, mai martaba Abubakar Sanda Umaru, da Alhaji Mustafa Kadi da ke birnin Yamai, da Dr. Hassan Malam, da Usmana Alhaji Ibrahim Mai Shago, da Hamidu Kalala Buwa Difa. Ka san Hamidu kullum yana
aiki a ba ai
yau Hamidu ai dole bugaice ku ne. Da Honorable Haji Yarabi Hassan Mai Fada, yar majalisar dokokin ƙasa, da Malam Abdul Karim a Douglas, da Alhaji Malam Ahmadu Malam Magaji a Gidigir. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Mariama Idi Rabba Eco Bank Niger, da Salisu Mai Kaset na unguwar Zango binin Yamai, da Alhaji Malami Yar Abba da Maman Dan Fulani Mai Taba, da Alhaji Habibu Mai Fanta, da Sa'idu Direban Sonef, da Maman Dan Doki, da kuma Muhammadu Ons, da Jefa Sarkin Yaƙi, da kuma Zakari Tela, da fatar an tashi lafiya.
To bari ni ma mika gaisuwan taya murna na abar ya huce wadda ta fito daga Muhammad Haruna Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Ya ce yana gaida masu gabatar da wannan shirin. Kana ya ce yana gaida Sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdul Mumin Kabir Usman, da Hajiya Abu Yar Fulani jakadiyar Sarkin Katsina, da kuma Sarkin Daura Alhaji Umar Faruk Umar, da Sarkin Birnin Gwari Malam Zubairu Jibrin Mai Gwari na biyu, da kuma Alhaji Shafiu Madawaki Inono, da injiniya Alhaji Bilyaminu Muhammad Alababa, wato permanent secretary kenan a ma'aikatar ayyuka ta jihar Katsina. Sai kuma Usman Manika Mai Ruwa Road Funtuwa, da Malam Garba Abu Abdullahi Jikamshi, malamin kwaleji a Hassan Usman Katsina Polytechnic a sashen koyar da aikin jarida.
To baba, bari mu nufi inda ka fuwa yau, inda kuma kuke shirin karɓar bako
ko wai kuwa.
Yawwa, to mika a gaisuwa daga Alhaji Baba Yahuza Sarkin Hakurin Kombi zuwa ga sabon sarkin da Gomba Kumasi na Fuseni Abu da sauran kabilar da Gomba.
Da Gomba haka ne.
Yawwa,
a ƙarshen makon jiya aka yi wannan naɗin sabon sarki.
To sabon sarki ne ga
wani. Sannan akwai cikin ƴaƴan sarki wanda shi kuma aka bashi muƙami, ɗan sarkin da aka mai naɗi shine Muhammadu Hagi. Wato Haji kenan, shi ma yana cikin waɗanda aka ba sarauta a jiya, da kuma Umar Sawai, duka ƴaƴan sarki ne. To muna taya su murna.
Taya su murna, yawwa, muna kuma musu fata alheri, Allah ya sa a gama da jama'a lafiya.
Amin.
To baba, kamar yadda muke faɗa kullum, komi kirkin ka baka gama kasuwa da
kasuwa. Ko kaɗan kuwa.
Bari mu dire da wannan sako daga Ahmadu Manaja Bauchi, daga Bauchi unguwar Karofin Madaki. Yana mika sakon gaisuwa fata alheri ga uban Domin Bauchi Alhaji Nasiru Ma'azu da ke unguwa Bakaro a Bauchi, da mai girma sarkin yakin Bauchi Hakimin Ƙasar Lame Alhaji Aliyu Lame Yakubu Lame da ke garin Gumau a karamar hukumar Turo na jihar Bauchi, sai kuma sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar Karofin Madaki da Malam Zaradin dan majin Zannuwan Bauchi. Kai ka san wannan matsayin sarautar ne, baba?
Eh,
dan majin ne.
Na isa ni ban kai wannan matsayin ba sannan. Eh, ni har yanzu ina talaka na.
Ai to. Allah ya sa a gama da jama'a lafiya.
Amin summa amin.
Baba, yau labarin da zan baka labari ne na Bafulatin ne. Da dai kana ji na wani bashi, ka ƙara ji na bashi.
To shikenan, ina godiya.
Wani makwabcin mu ne da lokacin budajin wani dan mangu, mutanen mangu sai ku mun ahuwa labari ne da ya faru.
Allah sarki.
Tabbas ba kaji ba ne. To shi baban nan yana shan giya, yana yawan shan giya. Ashe in yaje shan giya wata ran har bashi yake sha.
To
in yaje, to saboda yana shan giya zai iya aje kuɗi, saboda haka ya suka cin bashi. To in ya samu ƴan kuɗi sai yaran su ce, baba, a biya bashi, ka biya wani, ka biya ka wani labin mu kaza kaza, ka biya wani. In ya dan samu, ya dan diba ya bayar, baba kana da kuɗi ka biya gaba ɗaya. Yace a'a, ba zai biya ba. Wai aiki in bai biya bashin nan ba, waɗanda suke bin shi bashin kullun za su ta mishi addu'a, Allah ya bashi lafiya, don saboda kar ya mutu da bashin su ya samu ya biya su. Zan faɗa ka shi addu'a za su ta mishi ya samu
ya
biya ba, zai biya ba. To kai ba kai ta ban addu'a
ba, zan miki fata alheri saboda wannan bashin sai na bi
wannan bashin labarin. To yau labari ne da muka samu daga Fatima Musa Wadada, Aisha Musa Wadada, kuma Zainab Ibrahim Musa Wadada, dukkan su labarin Ladi ma'abotan wannan shirin.
Haka.
Wai suka ba da labarin wani Bafulatani ne ya shiga makaranta.
To.
To a kwana a tashi har ya kai secondary, ya gama primary har ya shiga secondary, ya shiga aji ɗaya na secondary a Najeriya ana cewa ajin farko SS1 ba?
Eh, haka lalle.
Yawwato da yau habaya ana ma magana da yau
primary
secondary. Yawwa sai ana lissafi da malamin lissafi ya koya musu lissafi, sai aka kira shi aka ce, aka tada bafillata ne, aka ce wai yazo allo ya rubuta. Amma duk da yake fa ita ma dai Fatima tunda ita ba bafillata nace, to
sai
kika yi maka, sai kika maka kanku nace a ce Fatima, a ce mutum bafillata ne har ya kai secondary, amma a ce miki wai ya rubuta daya a tara da daya baba.
Kin san mu ba mu a makarantar.
Wai aka ce yaje a kan allo, ka san mu a gida da ban san ko har yanzu ba a kan allo, wani bakin allo ake
da eh haka ne, muna ce mai blackboard a Ghana.
Yawwa to sai aka wai aka rubuta shi malamin ya rubuta, aka rubuta aka ja layi tunda daya ba zai ja layi kasa alamar tarawa da daya, sai aka tambayi Fillatani, aka ce wai daya a tara da daya kowa ne, sai ba Fillatani yace 11
gaskiya,
sai malamin yace mishi shi baya gani daya a tara da daya nawa ne, akai da Fillatani yace aradu 11 ne afar, sai aka ce ma sai aka tada babbarbare waya koya wa Fillatani yaya daya a tara da daya nawa ne, aka ce in aka tashi makaranta shi babbarbare ya koya ma Fillatani don gobe za su zo su bada ansa, ya bada ansa. Sai babbarbare yace wa Fillatani wai ya je ya sawo da faffan kwai guda biyu
na'am,
da faffe ya kawo da faffan kwai guda biyu. Sai ba Fillatani ya je ya sawo da faffan kwai guda biyu, sai babbarbare yace ma ba Fillatani wai ya ba malam kwai daya. Sai ba Fillatani ya ba malam kwai daya, sai yace miki to ban daya, sai ba Fillatani ya ba
babbarbare
kwai daya. Shikenan suka cinye, sai ba Fillatani ya ce to kifa, sai ya ce ai ka ci guda tara a gida, dama ba 11 bane, dama ka ci an ce 11 ne, to guda 11 ka so ka ci tara guda tara a gida ka abun ka to aji.
ya koya mai darasi amma malam da hikimar da shi.
Wai in kai ne baba, in kai ne Fillatani ya zai kai da babbarbaran nan.
To kai wannan abin ai shi ma gangaji shi kawo mai a haka ai. Ce ka haɗa ɗaya da ɗaya ka ce 11.
Gaskiya 11 ce, amma baba a ganin ka wannan ba Fillatani ya koyi darasin kenan, ya san wai bi ne an san.
Abun mamaki kuma aka ce tun firamare ya taso.
To in ji Fatima.
To
in ji Fatima da Zainab. To ku da kuka faɗa
ne. Eh, suka yi haɗin gwiwa kuma su ma bari hila ne.
To suka yi haɗin gwiwa suka ce ba Fillatani har ya shiga JS. Aji farko a secondary bai iya daya a tara da daya ba. Ga malama sun da daga mata sun tafi da aka tilas mu jaburki dan yanzu a madadin.
Ba wai abu baki ne.
Alheri ke muku fata, alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.